Mama Daya, Luni Luni Luni, Mama Daya, Kamashi Tu, Da 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 Da, Ira Baba.